sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akalla ƴan kasar Colombia 7 da hukumomin kasar Haiti suka kama dangane da kisan shugaba Jovenel Moise sun samu horon sojan Amurka ko na ƴan sanda. Wani jami'in Amurka da ya nemi a saka sunansa saboda muhimmancin binciken da ake yi ya faɗa wa muryar Amurka a jiya Juma'a cewa dukan mutanen 7 sojojin Colombia ne a lokacin da suka samu horon. Jami'in ya ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ma'aikatar tsaro na ci gaba da sake duban bayanan mutanen don gano ko akwai ƙarin wasu dake da hannu a kisan dake da alaka da Amurka. A safiyar ranar 7 ga watan Yuli ne aka harba Moise har lahira a gidansa a wata unguwar masu hannu da shuni dake birnin Port-au-Prince. Mai ɗakin sa Martin ta samu rauni a haran amma tana samun sauki daga tiyatar da aka yi mata a wani asibiti dake birnin Miami a jihar Florida dake nan Amurka. A jiya Juma'a shugabar hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga ƙasar Cuba da ta saki wasu masu zanga-zanga da 'yan jarida da aka kama a lokacin zanga-zangar nuna adawa da gwamnati da ta haddasa ƙarancin kayayyaki kamar abinci da magunguna. Michelle Bachelet ta faɗa a wata sanarwa cewa duk waɗanda ke tsare saboda sun nemi haƙƙinsu ya zama dole a sake su ba tare da ɓata lokaci ba. Bachelet ta bayyana damuwa game da zargin yin amfani da ƙarfi akan masu zanga-zangar da kuma tsare mutane da yawa ciki har da 'yan jarida. A jiya Juma'a aka sako wani ɗan jarida da aka kama ranar Litinin a lokacin da yake hada rahoto akan zanga-zangar dan jaridar ABC ta kasar Spain, amma kuma aka yi mashi daurin talala a cewar jaridar. Yayin da adadin Amurkawa da suka samu cikakken rigakafin COVID-19 ke kusanta kashi 50 cikin 100, ƙarin makarantun gwamnati da kwalejoji da kuma kamfanoni masu zaman kansu da yawa a Amurka sun dauki hanyar shari'a mai cike da sarƙaƙiya don sa mutane da yawa yin rigakafin. Kusan kwalejoji da jami'o'i 600 za su buƙaci ɗalibansu da ma'aikatansu su yi rigakafi kafin su koma makaranta a zangon karatu na gaba, a cewar mujallar harkokin ilimi ta Chronicle of Higher Education, yayin da wasu ma'aikatan gwamnati na gundumomi ke tilastawa malamai da sauran ma'aikatansu su nuna shaidar yin rigakafin. Wasu kamfanonin masu zaman kansu da yawa su ma sun sanar da buƙatar jami'ansu su yi rigakafin. Yayin da ƙwararru ke cewa ya kamata kashi 70 cikin 100 na Amurkawa ko ma fiye da haka su yi rigakafin ko su samu garkuwa daga COVID-19 don a samu garkuwa sosai a cikin al'umma a ƙasar. An bujiro da tilasta yin rigakafin a matsayin wani makami na yaƙi da munanan nau'ikan coronavirus. Duk da haka wannan ƙoƙarin na fuskantar suka ba ma daga 'yan gwagwarmayar ƙin jinin rigakafin ba kaɗai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'a a Afghanistan sun faɗa a jiya Juma'a cewa an kashe wani ɗan jarida daga India da ya lashe wata lambar yabo ta ƙasa da ƙasa a lokacin da aka yi wani faɗa da sanyin safiyar Juma'a a lardin Kandahar da ke fama da tashin hankali a kudancin ƙasar. Danish Saddiki, ɗan jarida mai ɗaukar hoto a kamfanin dillancin labaran Reuters wanda kuma ya samu lambar yabon Pulitzer, yana kan hada rahoto ne game da fafatawar da aka yi tsakanin dakarun gwamnatin Afghanistan da mayakan Taliban a gundumar Spin Boldak, wacce ta faɗa hannun mayakan a farkon wannan makon. A wani sako da ya rubuta a Twitter, jakadan Afghanistan a India, Farid Mamunzai, ya ce ya damu matuƙa da jin labarin kisan abokinsa Danish Saddiki a Kandahar. Haka shi ma Ross Wilson, muƙaddashin jakadan Amurka a Kabul, ya miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalin ɗan jaridar da kuma Reuters, ya kuma nanata kiran Amurka na cimma cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita wuta a Afghanistan. Jama'a kudancin kasar Jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da mummunan ambaliyar ruwa sun kashe akalla mutane 100 yayin da sama da mutane 1000 suka bace. Mai magana da yawun hukumar sa ido kan yanayi ta Jamus, Andreas Friedrich, ya fada wa gidan talabijin din CNN cewa ba a taba ganin irin wannan ruwan saman ba a wasu wuraren a cikin shekaru 100. Ayyukan ceto sun fuskanci kalubale saboda yadda layukan waya da hanyoyin internet suka yanke a wani bangaren yankin. Jami'ai sun ce ambaliyar ruwan ta kuma dakatar da harkokin sufurin jiragen kasa da jigilar kayayyaki a yankin Kogin Rhine.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Alaikum, barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Na gwamma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri.
Ya New York.
New York na nan lafiya kalau ya Washington DC.
Lafiya lau. Shugaba Biden yace in na ji duriyar ka mika gaisuwa.
Masha Allah, tunda kuna da shugaba America mu ma a New York muna da shugaban duniya duka. Secretary General na Majalisar Dinkin Duniya yace a gaisuwa.
Wato kai ba kada so ka ce kowa fada mulki yake
ne. Ni ma babba aiki.
To anan ya gaggashe su duk shugabanninmu, anan ya gaggashe su. To bari mu bude wannan babe baba ka sa an yi mana rasuwa wannan makon zamu mika gaisuwar ta'aziya ga abokin aikin mu Muhammad Lalo domin rasuwar uwansa Alhaji Garba Lalo wanda ya rasu ranar Litinin a Jos bayan doguwar jinya.
Gaskiya Allah ji kansa.
Allah ji kansa Allah kuma ya kyautata namu kanshi.
Sai kuma sakon tayi murna zuwa ga Alhaji Musa Garo mai radio da recorder a kasuwar Kawo Kaduna na samun karuwar ya mace da Allah ya bashi wanda yayi wa suna Zainab to muna gaida Zainab da mamarta Asiya Allah ya raya mana Zainab ya tayyaba
to amin sun mu amin bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci kamar yadda muka saba zamu fara mika gaisuwa ga babawo Mato mai addu'a jihar Katsina sai kuma mai girma sarkin Fulanin mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Lakifontuwa sai Usman Manika mai ruwa Rotontuwa da Ahmadu Rabe Enduna gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Murtala Ibrahim Zangon Daura da Bala Muhammad Damban sai Abdulaziz Dangogo mai addu'a Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mani Tinau mai addu'a da Musa Malang Indu Kazawe Niger da Babaye Lefe da Magaram.
To sai kuma gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Alhaji Muhammad Adakawa shugaban kasuwar Singa a Kano da Mansur Mustafa da Okashatu Mustafa mai gatari. Sai kuma Jamilu Aliyu da kuma Ali Abdu na Kurilla da Yaya Haji Sudawa da Bashari Dahiru dan bacan Gumal. Muna gaida ma'aikata na gidan talbijin Gaskiya TV wanda suke kama taskar VOA da kuma lafiyarmu a Ghana. Da farko General Malin Jamalin Zakariya muna mika ma gaisuwa a bari ya huce da Hawa Abdul Karim Young Paniers da Salih Shaibu Sarauta da Muhammad Abdul Mumin da kuma wato ma'aikatan da suke daukar hoto wato Ridwan Muhammad kenan da Sharif Awusu da Isaac Lawe da Kamal Babal Wise da Abdul Wahab Jawando dake gabatar da shirye-shiryen labaran wasanni a bari ya huce zuwa gare ku
sai gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mahmud Salihu kauran na moda Zamfara da mahaifinsa Alhaji Salisu mai gyaran agogo kauran na moda da Malam Badamasi limamin masallacin Juma'a na biyu a kauran na moda gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Khalifa Tiku Abubakar mai suna kauran na moda da Bashar Muhammad Yeldun Kedi da Alhaji Ado Sani Khalifa sai Hafizu Balarabe Gusau da Awal Abubakar Jiga da Nasiru Sabu Gusau
to sai kuma gaisuwa zuwa ga wato shugaban gidan rediyon Alfa Alhaji Muhammad Ridwan Kudiba wasa ba muna gaishe ka tare da ma'aikatan ka kama daga Nimatu Abdullahi Yambani da kuma Abbas Siza da sauran ma'aikata na Alfa Radio gabaki daya idan muka koma Zuriya FM da su kuma suke daukan shirin murya Amurka muna gaida Alhaji Abubakar Haruna shugaban gidan rediyon kenan da uwar gidansa Alhaji Yasuwa Ba Haruna to sai kuma Yusuf Abdul Gani insha Allah da Aminu mai lafiya
mama said no do me funny come here. I wanna love you till the end of my life.
So baba aka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa subini da haka zamu rufe wannan babi sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana doka baba kamar yadda muka alfawarta kirin da ya gabata mun karbi bakuncin matashin mawakin nan da ake ba lakabi da Sonic Man to wakili mu a birnin Kano Baranta Bashir ta samu tattaunawa da shi sabili da aka bari mu gefe domin ji tarihin wannan mawaki
sunana Sani Suleiman kuma ana kira na da Sonic Man
waka ta hip hop ake yi
ko kuwa tabbas wakan hip hop zance kade da R&B
in aka ce Sonic Man da
wata waka mun sauraro to an sanni da wato package da kuma sarauniya wanda ni da dogon ja muka yi
arena mana mana
ai okay to shikenan sarauniya okay I think so shine ki din waka
sai
zaka rena sai zaka mawaki ne ruwa mana okay sarauniya kina cikin raina ni na baki raina yeah, I'm loving you and I'll be waiting you
to bana ita wacece aka wacece wakan da ne raka
eh to a yanzu dai gaskiya ina da wata waka mai suna yar hajiya yar hajiya da shirya da yake yar hajiya sabar waka ce
wanda yar hajiya
ne okay baby girl daga ganinki na kama da sanki baby girl ko da yaushe tunaninki ne ke baby girl zuciyata na baki okay
muna batun shekara nawa a harka ta waka ai ka taba halartar dandalin
yuri eh tabbas gaskiya a takaice na fara waka wato tun 1999 amma dai na dai shiga cikin wakan sosai wato that was 2007
me yasa ka shiga cikin wakan sosai
eh to na shiga cikin wakan ne saboda abu ne na gan nake sha'awar yanta kuma buri na na gan na isarwa mutane da sakonni
ita ce sana'ar ku ko ba da ita kana fasara
eh bayan ita dai gaskiya ina sana'ar wato shooting the musical videos kuma at the same time kuma producer wato musical producer kenan so bai haka kuma at the same time muna lecturing
kana koyarwa
a
ina kake koyarwa
a Kano State Polytechnic
to gashi kai malamin makaranta ne kuma kana waka ya kake karewa da daliban ka
eh to abu ne wanda ga abin da sai a hankali dai sometimes dai so kana dai daga dalibai su ja malamin karera mana wancan wakan ka shi zaka saka mana wani ya shi zaka saka mana video sabon video dinka da sauransu ko da shi dai suna ta requesting din link inda za su samu wakoki da sauransu da aka yi
to ya ake hada malanta da nishadi
eh to gaskiya it's not easy sai dai kawai dai idan mutum ya iya tafiya da daliban sa ba shi da matsala sauran lokaci da fa abubuwan da daliban za su ringa yi da shi malamin zai ganka man tsokana amma ba tsokana bane yawa amma ba raini bane saboda abu ne in aka ce entertainment wato entertainment ba wai a musical industry din kadai ba hatta ma a jima ka san yadda zaka ke entertaining din students ɗinka
me ake koyarwa a Kano College
eh to abu ne wanda ya shafi art and industrial design wanda ta fannin animation cartoon
okay ka ce ya dai alaka da sana'ar ta kasan ta
tabbas
to wani kalubale ake fuskanta
eh to kalubale abin da zan ce shine ita wannan wakan namu da muke yi wannan wakan da muke abu ne wanda har yanzu zamu iya ce al'ummar da muke ba su gama karbe ta sosai ko kuma ba su gama karbanta da hannu bibbiwa so wani lokaci wani zai gan cewa idan aka kira ka da mawaki wato wani zai iya maka fassara cewa maybe ko maroki ko wani abu kuma abu ne wanda sauran iyaye ya kamata su bar ƴaƴansu wa'anda suke sha'awan harkan waka su bar su sai saboda abu ne wanda za su iya sharing din message ko su isar da sakonni ga al'umma
to me yasa ake yawan yi muku kallon maruka maruka shin
eh to da kai wa'anda suke yi ne kuma kin san abu ne wanda ba a taro an zama daya ba da kuma wa'anda suke kamar masu waƙoƙin siyasa su dan yi wa wani waka su irin su yabe shi da sauransu sai kuma karshen ta samu kyautan mota ko kyautan gida da sauransu so mu kuma fannin mu zan iya ce mu ba haka muke ba
ba kai wa NCSA
eh ba mu yi amma da kai wa'anda idan muka yi wa maybe kamar birthday party dauran aure da sauransu so wancan dai ba mu da isu muna yi
Let you go away. Make you give me love. Make I show you love. Make you do my side. No, do me funny, funny love. I wanna love you till the end of my life. Yeah, keep us funny, funny, but it's easy. Yeah, also put the latest on the wall. Baby, change in the style. Make you give me love, make I show you love. Make you do my side, no do me funny, call me love. I wanna love you till the end of my life. I can't bust the kid, I can't sort it, kid. Keep them in chicken cleaner. I promise to place you above anyone. And I want you all to know you're my number one. So baby, oh, it's not my idea. It took me once I'm carrying it all away. Hey, they keep us funny, but not yet, but it's really also for the ladies in the world, baby, change in the sky. Make you give me love, make I show you love. Make you do my side, no do me funny, funny love. I wanna love you till the end of my life.
So Babakaji Sonic Man, za a bi mu bashin ƙarin bayanin nan a wannan tambaya da take zuwa mako da gaba. Sabili da gudun lokaci. To baba yau labarin da zan baka labari ne daga
hannun
Abdullahi Laki Fontuwa da kuma babawo Mato mai addu'a. Labarin suka bayar da wani yaro da mahaifiyarsa wai kullun ta dafa abinci ta baki
kai yi baka da godiyar Allah eh haka
sun koshe da dai ka san iyaye suke yi sai suka ce sun koshi sai ran yaron ya ce ya koshi shi kuma kullun aka ba shi abinci ya ce sai ya ce bai koshi ba to in ta tashi ba shi za ta kara mishi amma za ta kullun za ta ba shi za ta riga kunkuni
tana
kai dai baka godiya baka godiya wa Allah ko kai dai baka da kullun ta ba ta ba shi zai ta ce kullun kai shi da ya gaji da wannan in aka ba shi ko bai koshi ba sai ya koshi idan aka ta tambaye shi sai ya ce shi ya koshi ya zama mata al'ada ne ta ba su abinci suka ci ta tambaye shi sun koshi to sai rancen suna da abinci tare da suka gama ta ce ta tambaye yara sun koshi kowa ya ce ya koshi ya ta wanda yarin da
ya rama sosai ba ai kowane ne ba haka ne shi ya koshi kin koya masa
sai shi ke da sai ta ce to ita kan bata koshi ba sai ya ce mata kai ya kalle ta ce kai iya ki gode wa Allah ke ba ki da godiya ashe ke ba ki gode wa Allah
eh
ima ya rama to
Allah zargi
ya koya mace shi da wai Abdullahi da baba wa suka ce wai ba wai da wai zanin ita ce a cikin wannan mahaifiyar da yaron nan wanne ne ya fi daukar nasiha wanne ne ya fi daukar nasiha a ciki tunda ta kullun tana ce mishi bai godiya ga Allah ya kuma ya koyi darasi ita kuma yanzu ta zo ta ce ita ba ta koshi ba to shi ne ta nace ta dan da ita waje ne yafi daukan nasiha wai waje ne yafi daukan nasiha da muhimmanci
ni ba zan yi ba zan yi saurin ba da ra'ayi na ba zan saurari abin da jama'a za su faɗi
to bari saurari abin da masu saurari za su faɗa ba ku mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana sai mu karanto bayanai mu ji wanda ya fi ɗaukan nasiha da muhimmanci a tsakaninsu to na ga Malama Juli ta fara ɗaga mana hannu sabili da aka tilo su ja furki nan yanzu a madadi
baba ya koma kiri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da
alheri
Ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Bahari Auna daga nan Birni Washington DC nake sallama da ku
Baby girl, Kitty Arena.